والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda ta cikin kun shi da amincewa shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin domin ci gaba da karatun mu na littafin Al-Usul Thalatha a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Ali ibn Abi Talib wanda ke wannan unguwa ta Jagindi a wannan gari na Damagara. Yau muna Litinin 26 aka ne ko da 5 ga watan Al-Muharram, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 14 ga wata na 8 miladiya ta 2023. A darasi da ya gabata, wato mun gani abin da ya shafi al-imanu bil yawmil akhir da kuma al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi, wato daga cikin maratibul iman wanda malam ya kawo mana martaba ta biyu shine yace martaba ta biyu shine akan abin da ya shafi imani. Shine ya kawo mana hadisi shine cewa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. To sati da ya gabata mun gani cikon wato martabobin wannan guda 6 shine imani da ranar lahira, da bayani game da dukkan abin da yake nuni game da mutun yayi imani da ranar lahira shine ya zamanto wato yayi imani da dukkan abin da zai wakana bayan mutuwa, tun daga rayuwa ta barzakh kuma da abubuwan da zasu wakana a gobe ranar tashin alkiyama a falfajiyar hisabi, da kuma abin da zai faru zuwa shiga aljanna, da kuma abin da ya shafi wuta, haka kuma abin da ya shafi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, wanda shi ma mun gani inda malam ya kai imani da dukkan wato abubuwa gabaki ɗaya ba za su kasance ba face a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke kaddarta komi a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa cikin hadisi, kataba Allahu maqadir al-khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال وعرشه على الماء. وتو النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى الله سبحانه وتعالى يا ربو تدكا أبو بوان دس وكان نابن دي شاهي حالتو كافن أهل جسم ميدك السي دشيكرا وتو دبو همسن كما الأرش أبنجي سبحانه وتعالى يناقبسا وتو روا. Shi yasa malamai suke bada game da abin da ya shafi wato imani da kaddara, akwai wasu al'amura wanda suke guda 4 wanda ya kamata kowa ya tabbatar da imani da su. Shine kai imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya san abu kahin ya faru, ya san abin kahin ya faru, kuma ya san in ya farin yaya zai kasance. Wato dole ka sanar da cewa wannan abu na Allah ne shi kadai yake wato da ikon wannan. Sannan kai imani da abin da ya shafi alkitaba, shine cewa dukkan wani abu wanda zai faru Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi tun kafin wato ahalici sammai da kasai ma. Haka da mashi'a Ubangiji subhanahu wataala. Haka abu na karshe shine da halittoci da Ubangiji subhanahu wataala wato ya halitta. Kina wannan duka bayani ya gabata akan shi. A yau zan mu tashi al-martabatu thalitha, wato daga cikin martabobi zan mu tashi martaba ta uku. Ita ce malam yace al-ihsan, wato ita ce wato kyautatawa. Malam yace wa rukunun wahid, shi wato ihsan kyautatawa rukunin ta guda ɗaya ne. Shine malam yace wa huwa shine an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. wato ka bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka annaka tarahu, kai ka ce kana ganin wato Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace fa illam takun tarahu, idan wato har matukar kai ka azatanka cewa gashi nan baka ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ba shi bane yake nuna ma kenan cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya ganin ka. Shine yace fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, to in kai baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yaraka, to shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yana ganin ka. Kenan wannan shine abin da ya shafi al-ihsan. Sai malam ya kawo mana aya yace dalili akan haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun, wato wannan kadai ya ishe ka nuna maka cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da kai. Allah yace yana tare da wato wanda suka yi takuwa, suke jin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma su ne masu kyautatawa, wato su ne masu tsantsar ihsani, masu kadaita Ubangiji, masu yi halarto da muraqaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a koda yaushe suke. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wata aya, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, wato Ubangijin wannan shine allazi yaraka hina taqum, shine lokaci yake ganin ka lokacin da ka tashi cikin dare kake qiyamul layli, wa taqallubuka fis sajidin, da kuma kaukawanka da jujjuyawanka cikin wato masu yin sujada. Kenan wannan duka yana nuna mana lalle Allah subhanahu wa ta'ala wato yana ganin ka idan kai baka ganin shi. Shi yasa malamai suke cewa martaba ta ihsani, martaba ta kyautatawa, ita ce babban martaba ta uliya game da abin da ya shafi maratib na mummuni. Wato mutum yana musulmi, ka shigo musulunci, ka cika sharuɗan musulunci guda biyar, gimshikan musulunci guda biyar, bancin wannan yau da gobe sai ka zamanto mai imani. To shi kuma ya zaka zamanto mai imani shine da rukunnan shi guda shida. In an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. To martaba kuma ta kololuwa ita ce abin da ya shafi al-ihsan, shine wato kyautatawa. An ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, wato ka bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka annaka tarahu, kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da zaka bautawa Allah, kai tunanin cewa Ubangiji shine a gabanka, gashi nan yana ganin ka, ya zaka iya yin shu'urin bauta mishi da zaka yi a lokacin? Shine yace an ta'budu Allaha ka annaka tarahu, to kuma ka san da cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan kai har matukar baka ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to shi Allah subhanahu wa ta'ala wato yana ganin ka. Wannan babbar martaba ce, martaba ta kyautatawa. Shi yasa malamai suke cewa game da abin da ya shafi al-ihsan, idan kana da abin da ya shafi kyautatawa a cikin wato ibadarka, kana yin ta tsantsa don Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akwai wasu abubuwa da zaka samu ka tsururuta a rayuwarka ta yau da gobe, wasu fa'idodi da zaka samu lokacin da ka samu kanka wato kana yin wannan kyautatawa, kana yin ihsani game da abin da ya shafi dukkan ibadu. Abu na farko malamai suke cewa shine game da abin da ya shafi imani. Imaninka kullun zai karu, saboda min kullun ibada da zaka yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kana yin ta ne da tsantsan ikhlasi, da tsantsan cewa gashi nan fa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ka kake aikata wannan. Wanda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku, dukkan mutumin da ya aikata su to ya dandano daga abin da ya shafi wato imani. Daga ciki a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zakka nafsahu, mutum kuma ya tsarkake wato ranshi. Wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ma tazkiyatun nafs, menene tsarkake wato rai, ya ne ne mutum zai tsarkake ranshi? Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi an ya'lama anna allaha azza wa jalla ma'ahu haythu kana, wato mutum ya san da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da shi a duk inda yake. Wato wannan shine ake cewa tazkiyatun nafs, shine wato tsarkake wato abin da ya shafi rai. Ka san duk inda kake wato Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai. Allah yake cewa alam ya alam bi anna Allah yara, shin mutane bisani ba cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani, yana ganin su dukkan abin da suke yi. Sannan abu na biyu game da abin da ya shahi lokacin da ka samu wato tsantsar wato al-ihsan, shine zaka ringa nisanta game da abin da ya shahi saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato dukkan wani abu na sabo to kai zaka yi kokari ka gani ka nisance shi. Saboda akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan, hadisin mutane guda 7 wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi musu wato zai sanya su cikin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya ambata yace al-imamul adil, wato shugaba wanda yake adali, yace wa shabun nashati ta'atillahi, da matashin da ya tashi wato akan biyayyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da kawai shi zuciyar shi tara ta yi ne game da abin da ya shahi zuwa masallaci. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, da mutumin da wato mace wadda take da wato daraja, take da matsayi, take da wato abin da ya shahi daukaka, take raye shi game da abin da ya shahi alfahsha, amma dai a lokacin yace inni akhafu Allah, ni wato ina jin tsoron Allah. To wannan ka gani sababi ne wanda zai sa wato ya zamanto ka nisanta daga dukkan wani abu na saban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku za su ce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ga wani bawanka nan wato yana so ya aikata wani aiki na sabo. Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da ya sani zai ce to ku je ku gani wannan bawan idan ya aikata wannan aikin, to ku rubuta mishi zunubi gwalgwadon abin da ya aikata guda ɗaya kenan. Idan kuma bai aikata ba ya ji tsoro na, to ku rubuta mishi lada. Wanda Ubangiji annan saboda mi, saboda bawa zai bar abin sabo ne mafi yawa lokacin da ya tuna Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin shi, kada ya je ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa daga cikin magabata wani ya zo wajen wani magabaci yake cewa ka yi mini wa'azi. Yace wa'azin da zan maka shine ka san da cewa idan ka kasance kai kadai khaliyan, ka kebanta a waje kai kadai ka shiga halwa, to ka inda zaka saba ma Ubangiji, to kada ka tuna Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganinka. Idan har ka tabbatar wato yana ganinka ka saba mishi, to ka san da cewa ka zo da babban laifi. Saboda gashi nan kamar kai huto na huto ne, ka tabbatar Allah yana ganinka kuma ka je ka saba ma Ubangiji. Idan kuma ka musancewa a anan inda nake Allah bai gani na, to wannan kwata kwata kai ka kafirta ne, ka kafirta kai musancewa Ubangiji subhanahu wataala wato bai ganinka. Shi yasa malamai suke cewa game da abin da ya shahi nisanta daga aikin sabo, to muraqaba Allah lokacin da kake tuna Ubangiji subhanahu wataala yana ganinka, tana taimaka maka sosai wajen ka nisanci wato dukkan abin da ya shahi wato sabawa Ubangiji subhanahu wataala. Sannan abu na gaba wanda muraqaba ta Ubangiji subhanahu wataala take sa mutun ya tsururuta shine wato kyautata ibadar shi. Duk lokacin da ka zo zakka aikata wato ibada, kasancewa Ubangiji yana ganinka, kinan dole zakka tsaya ka kyautata wannan ibada kamar yanda Allah subhanahu wataala yace ayi da. Wanda hadisin da muka karanta anan ko kuma gabar da malam ya kawo mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu, wato ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan kai har matukar baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala, to shi Allah subhanahu wa ta'ala wato yana ganinka. Haka yana daga cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Mu'az bin Jabal, yake ce ma ya Mu'az yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi wasiya cewa ya bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar Ubangiji yana gane shi. Sannan ya lissafa kanshi shi ma a cikin wato abin da ya shahi wato mamata. Wato wannan yana nuna mana dai duk lokacin da ka tabbatar da muraqaba Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka kyautata wato yin ibada, ka kawo ta yanda Ubangiji yace a yi ta. Misali sallah ce, ka zo zakai sallah, ka tuna wannan sallah ibada ce kake, zakka ma ubangiji Allah yana ganin ka zai baka lada to dole zakka samu ka kyautata wannan sallah wato da kake haka abu na hudu game da abin da ya shafi muraqaba Allah subhanahu wataala shine wato mutum zai samu ikhlasi a cikin rayuwar shi zai samu ikhlasi a cikin ibadar shi duk lokacin da zakka aikata aiki wannan aikin lada ake samu ka tuna zan yi shi ne dan Allah Allah nike nema ya bani lada kaga zakka ƙara kyautata niyyarka zakka ƙara kyautata wato ikhlasinka game da wannan haka yana daga cikin wato abinda mutum zai samu game da abin da ya shafi muraqaba ubangiji subhanahu wataala shine zatta tsarkake ka kuma zatta katange ka zatta sa ka ka zamanto cikin kamammu mu duba mu ga kissa mutumin da wato yazo yake bada labari mutane uku wanda suka shiga cikin kogo dutsi ya fado ya toshe hanyar su daga ciki daya yake bada labarin cewa ya yake cewa ya Allah an yi wani zamani wata al'uwashi diya ammin shi tana da kyau yana kaunarta matukar kauna yana nema yayi alfasha da ita ta kiya sai da aka wayi gari wata shekara ta zo musu wato yunwa ta same su ta zo ta ce ya wane ka taimaka mana dan Allah yace a ba zai taimaka musu ba sai in ta bashi kanshi sai in ta bashi kanta anan ta ce to shikenan sai da yazo zai yi alfasha da ita tace mishi ya wane ka ji tsoron Allah ka san da cewa Allah yana ganin ka kada ka keta wato abin da ya shahi ba da haƙin shi ba a lokacin ya ji tsoron ubangiji subhanahu wataala ya bata dukiyar kyauta kaga nan menene ya taimaka mishi muraqaba Allah cewa Allah subhanahu wataala wa yana ganin shi shi yasa ya zamanto ya kubuta daga wannan wato alfasha da zai shiga haka daga cikin abin da ya shafi muraqaba Allah subhanahu wataala tana sababi ce na shiga aljanna Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suka kasance suna tsoron ubangijin su bil ghaibi a lokacin da suke boye a lokacin da suke kafe a cikin wato yanayin da suke su kadai Allah yace lahum maghfiratun wa ajrun azim lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara daga wajen ubangiji da kuma lada wanda yake mai girma wanda idan ya zamanto ka lokacin da ka koma gehe kai kade kana tsoron ubangiji kada ka aikata laihi ubangiji ya kama ka to wannan tsoron da kaji Allah subhanahu wataala a sababin shi zai maka gafara kuma ya zamanto ya baka lada wanda yake mai girma shine babban lada gobe ranar tashin alkiyama ka samu kanka cikin wato ayan aljanna kenan wannan duka akan muraqaba ubangiji subhanahu wataala to kuma akasin wato abinda mutun zai samu lokacin da kake tozarta muraqaba ubangiji kake ganin a ubangiji bayya ganin ka ko kuma a kake ganin yana ganin ka amma zakka je ka aikata wato abinda kai yake na sabo ko wani abu makamancin haka malamai suka ce abu na farko zakka kasance daga cikin munafukai wato matukar tare da kai akwai rishin wato abin da ya shafi muraqaba Allah subhanahu wataala to zakka kasance cikin wato munafukai Allah subhanahu wataala yake cewa yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita wato zakka ga mutane lokacin da suka zo za su aikata aikin sabo suna boyewa suna suturcewa game da ganin idan mutane amma mene bisan ba Allah yana ganin su wato bisa suturcewa game da ganin ubangiji subhanahu wataala to wannan ka gani alama ce ta munahuki alama ce ta munahuki lokacin da baka so kowane aibi da zakka aikata aikin sabo baka ga so wato wani ya gani amma ka je ka zamanto ka iske ubangiji subhanahu wataala a tare da cewa ka san sarai yana ganin ka kuma ka aikata wannan wato sabo na Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala yana da kishi kishin Allah subhanahu wataala shine bawa ya zo da abinda Allah ya haramta mishi kai ka taka muharim wanda ubangiji subhanahu wataala wato ya haramta maka haka babban abu kuma game da abin da ya shafi tozartar da muraqaba Allah subhanahu wataala ka nuna ko aka game da abin da ya shafi aikata aikin sabo shine sababi ne na sanya wato ladan ka gabaki ɗaya fahi a banza duk aikin da kake wannan zanubin da kake yi bakka nuna wa Allah subhanahu wataala kana tsoron shi bakka kana yin kamar ka huto na huto yana sa ladanka ga baki daya tai wanda hadisi ke da kai na Thauban yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari cewa ya san wasu mutane daga cikin al'ummar shi za su zo gobe ranar tashin al-qiyama bi hasanat tare da lada ka jibali tihama biyada kamar dutsin tihama wasu manyan duwatsu ne aka ce a kasar Yaman mutane sun zo da ladan kai ka ce duwatsun tihama ne amma dai mene fa yaj'alallahu azza wa jalla haba'an mansura sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duka wannan ladan nasu su koma kura abin shekewa kaga sun zo da aikin lada kana ganin su ka san wannan sun samu rabo amma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sa su zamanto kura abin shekewa sauba ne yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah sifhum lana jallihim lana wato ka siffanta mana wannan mutane ka bayyana mana su ka nuna mana su dan kar mu zamanto wato daga cikin su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ka san da cewa ya sauban innahum min ummatin min ikhwanikum wato suna daga cikin ƴan uwanku wa min jildatikum suna daga cikin wato jinsin ku hatakku wa ya'khuzuna min al-layli kama ta'khuzun sannan kuma suna kwasa daga cikin dare kamar yanda kuke dauka bi ma'ana suna tashi cikin dare suna yin qiyamul layli haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha sai dai wasu mutane ne lokacin da suka kubuta suka zamanto sun kebe da maharim da iyakokin ubangiji subhanahu wataala sai su keta wannan iyaka wannan shine laifin su ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna daga cikin al'ummar shi suna daga cikin ku ya sauban wato mummune ne kenan yace kai bari ya khuzuna min al-layli kama ta'khuzun hatta da qiyamul layli da kuke kake tashi cikin dare babu wanda ya sani kai qiyamul layli to su ma ku suna yin wannan qiyamul layli amma meye matsalar su shine idza khalaw bi maharimillahi intahakuha idan suka kebe suka zamanto sun shiga halwa da iyakoki na Allah babu mai ganin su a lokacin sai su ringa banna a lokacin sai su ringa saba ma ubangiji subhanahu wataala to wannan sababin zai sa wato ladan su ga baki ɗaya gobe ranar tashin alkiyama Allah ya maida shi haba'an mansura kura abin shekewa to kaga irin wannan hadisan suna tsorata ka suna tsoratar da mutane ya zamanto ka aikata aikin sabo lokacin da kake aikatawa duk da kana aikin kirki amma dai dalilin wannan aikin da kake zuwa kallade ka aikata ubangiji subhanahu wataala a gobe ranar tashin alkiyama ya sanya wannan aikin naka ga baki ɗaya ya zamanto wato kura abin shekewa sannan kuma babban daga cikin irin wannan sifa shine wanda yake al-mujahirin masu wato bayyana aikin sabo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana gafarta ma wato daga cikin al'ummar shi yana gafarta musu zunuban su sai su sune mujahiri wanda suke bayyana sabo kai ne ka aikata abu da dare ka aikata ba wanda ya sani Allah ya sutura ka amma a waye gari da sai ka zo ka ringa bayyana ma mutane ka zo ka ringa bayyana ma mutane cewa jiya ka aikata kaza jiya kai alfasha jiya kai kaza jiya kai kaza abinda lokacin da kai shi da kai sai ubangiji da zaka kyautata tuba ubangiji subhanahu wataala zai iya gafarta maka to matukar wannan bayyanawar da kai annabi yace to irin wannan sune a cikin al'umma ba a gafarta ma Allah subhanahu wataala ya sutura ka a cikin dare amma yazo da sahi yace wani na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza ai shi yasa mun gani a ranar tashin alkiyama mutum zai zo ya aikata laifi ya ga ima ubangiji yace mishi kaza da kaza ka aikata Allah me zai ce satartuka fid dunya anan ma kuma a lahira ubangiji ya sutura ka to kai kuma a duniya da Allah ya sutura ka yake zo ka bayyana ma mutane to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato Allah subhanahu wataala bai gafarta musu yana daga cikin hanyoyin da zan mu dauka game da abin da ya shahi wato zasu taimaka mana wajen samun muraqaba samun halarto cewa ubangiji subhanahu wataala yana ganin mu a kowane hali da muke ciki shine da farko mu san shi Allah subhanahu wataala tare da sunayen shi na cewa ubangiji ar-raqib ne na cewa al-hafiz ne na cewa as-sami'ul basir ne yana ji yana gani ubangiji mai kiyaye komi ne to dole lokacin da kake sanne da irin wannan sunaye na ubangiji subhanahu wataala tabbas a duk inda kake wato zakkar halarto cewa Allah subhanahu wataala ho yana ganin ka Allah yace alam ya'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim kenan lokacin da ka san wannan shi zai taimaka maka cewa lalle ubangiji subhanahu wataala ho yana gani yana ji duk abin da kake aikatawa yana ganin ka kina kaga zai taimaka maka ba zakka saba ma ubangiji lokacin da zakka aikata aikin sabo zakka halarto ubangiji ka dena lokacin da zakka aikata aiki na ibada zakka zamanto wato ka kyautata wannan aikin naka saboda Allah subhanahu wataala wato ya baka lada shi yasa wani sha'iri yake cewa ka tuna da cewa idan ka kebanta wani lokaci ka kebanta a wuri kada ka ce ka kebanta ka ce lakin alayya raqibu akwai wani mai bibiya ta ne muraqaba ta shine ubangiji subhanahu wataala kidan dukan wannan yana mana nunin cewa shi ho Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake kafuwa a kan shi Allah yana ganin san tururuwa a saman dutsi cikin duhun dare wato ubangiji subhanahu wataala yana gani babu abin da zai zamanto ya kafu ga ubangiji subhanahu wataala abu na biyu da zai taimaka ma mutum shine ka sani cewa lalle gabban ka za su yi maka sheda dukan abin da zaka aikata inda gabbai zaka aikata to ka san da cewa wannan gabban naka wato zaka za su yi maka sheda a gobe ranar tashin alkiyama haka kasa za ta yi maka sheda za ta yi sheda a saman ta ka aikata wannan saban to gobe ranar tashin alkiyama ita ma za ta zo ta yi sheda da cewa lalle fa gashi nan lokaci kaza 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 ka aikata kaza mun gani cewa al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'mal bima kanu ya'malun yaksibun ko ya'malun bima kanu yaksibun na'am agaza bima kanu yaksibun kenan wannan agobara na tashi alqiyama Allah subhanahu wataala ya dace da mu abu na hudu wanda na karshe game da abin da ya shafi muraqaba shine abin da zai taimaka maka yawan ibada yawan bautawa Allah subhanahu wataala yawan ibada ka sallace azumi ne na nafila salloli na nafila istighfari to wannan zai taimaka maka sosai game da samun nutsuwa game da samun wato cewa lalle ubangiji subhanahu wataala wato yana tare da kai kenan wannan game da abin da ya shafi a gurguje game da abin da ya shafi wannan al-muraqaba shine malam yace kina an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka bautawa ubangiji subhanahu wataala kamar kana ganin shi wato ka ringa ganin gashi nan a gaban ka ne yake yanzu da misali za a sa camera nan camera de surveillance akwai wani wanda yake kula da kai ya sa ma camera a nan yana ganin ka yace ka aikata kaza zakai ba daidai ba saboda ni ka gani wannan abu ne wanda yake mushahada to ubangiji ya yi wannan akan yanda yake ganin ka ubangiji subhanahu wataala shi yasa yace kenan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin ubangiji subhanahu wataala to shi tabbas ubangiji subhanahu wataala wato yana ganin ka saboda akwai hadisi na hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa ana ma'ahu idza dhakarani ko hina dhakarani wato Allah yake cewa yana tare da wato bawa lokacin da ya ambace shi wato yana tare da bawan shi tayyib sai malam yace mana kenan yanzu dalili na sunna kuma zai kawo mana bancin ya kawo dalili na wannan sai yace wad dalilu minas sunnati dalili daga cikin sunna yace hadisu jibril al-mashhur wato hadisi na jibril al-mashhur wanda yake shahararre shine hadisin umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند muka kasance a zamna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ذات يوم أوترانا استلا علينا رجل سيغا ونمتن يقولو منا شديد بياد الثياب ميس أننم فرنكايا شديد سواد الشعر ميس أننم بكنغاشي لا يرى عليه أثر السفر باب علام بلاغرو أتاردشي ولا يعرفه منا أحد كما باب واندي سنشدغ تكمو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسيدي زمنا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يجنجن غيوين شيزوا غيوين النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه يدور تافن هنوان شأسمن تنيوين شي وقال يتي يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام يتي كباني لاباري أكم مسلمتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي مش على الإسلام مسلمتي أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل وتو مسلمتي شيني كشيرا بابا أبن دي چنسنت أيما بوتار قسكي سي الله كما للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يكن الله كسيد صلى كبار زكاة ka azumci watan Ramadan sannan kuma ka yi ziyarci ɗakin Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala ya baka ikon zuwa sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama sadaqata wato kai gaskiya Umar yake cewa fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai suka yi mamaki ta kaka yazo yana tambaya abu kuma yana gaskata amsar da aka bashi sali nazo na tambaye ka abu ban sani ba kuma ka bani nace ma yi ƙware haka ne kinan daman na sani ko komi ne sai ce shi fa akhbirni an al-iman to ka bani labari akan imani kina wannan musulunci mun gane maratibin shi a baya al-iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri yace imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun ubangiji da littattafai da manzanni da ranar lahira sannan kuma tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da qaddara ta al-khairi da kuma ta sharri qala sadaqta nan ma yace mishi kai gaskiya qala sai yace mishi fa akhbirni anil ihsan wanda shine muka dauka yanzu yace ka bani labari akan kyautatawa qala an ta'budallaha ka annaka tarahu yace shine ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan har kai baka ganin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka kenan wannan shine dalili da malam ya kawo akan wato wannan bayani da ya kawo maka na al-ihsan ya ciro shi ne daga wannan hadisi na Jibril sai ya ci gaba da cewa qala fa akhbirni an as-sa'a ce ka bani labari akan tashin al-qiyama as-sa'a shine al-qiyama yana daga cikin sunayen wato al-qiyama qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il yace ai wanda ake tambaya bai hime tambayar wato sani ba bai hime tambayar ilimi ba game da abin da ya shafi shi ma wannan abu ne wanda yake a boye yace qala fa akhbirni an amaratiha yace to bani labari game da abin da ya shafi alamomi na tashin alqiyama sai yace mishi qala an talid al-amatu rabbataha yace zaka ga kuyanga ta aihu uwar gijiyarta yace wa an tara khuffatal urratal alat ri'a'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan yace zaka ga marasa takalmi huntaye talakawa ri'a'a sha makiyayan awaki yatatawaluna fil bunyan suna ta tsawaita gini qala summa talaqa yace sai ya tahi falabistu maliyan yace sai suka dan jima kadan summa qala li ya umar sai yace mishi ya umar atadiri mani sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya umar atadiri mani sa'id shin ka san wane ne mai tambayan nan qultu allah wa rasuluhu a'lam yace ai Allah da manzon shi su suka fi sani qala fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum yace ai wannan jibril ne ya zo muku dan ya sanar da ku addini wato wannan hadisi hadisin jibril hadisi yana daga cikin hadisai wanda suke gimshikai a cikin addinin musulunci inda malamai suna ambata su kamar hadisi ne guda hudu da wannan hadisi na jibril da hadisi na aisha buniyal islam ala khamsin da kuma hadisi inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa da kuma akwai hadisi akwai na hudu a cikin 40 hadisi yana nan a cikin 40 hadisi ina ji hadisi ko na 20 wajen 20 da wani abu nan wajen ke da kai ko kuma hadisi na goma Abdullahi dan Mas'ud idan wannan innal halala tayyibun wa innal harama tayyib ina ji shine in ban manta ba kenan wannan suna daga cikin gimshikai na musulunci wannan hadisan al-islam bayani ya gabata akan shi al-imani shi ma bayani ya gabata al-ihsan shine mallan ya kawo mana yanzu muka yi bayanin shi game da abin da ya shahi wato an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ce fa akhbirni anis-sa'a muka ce as-sa'a shine yaushe ne wato tashin al-qiyama bi ma'ana yaushe duniya za ta kare tashin al-qiyama ya fara sai ce mal mas'ulu anha bi 'alam min as-sa'il ai wanda ake tambaya game da wannan tambaya to shi ma da mai tambayar duka wato ɗaya bai yi mai tambayar ilimi ba akan wannan wanda babu wanda ya san lokacin da wato ranar tashin alkiyama zai tashi sai ubangiji subhanahu wataala amma daga ciki sai ya ce fa akhbirni an ala an amaratiha ya bashi labari game da wasu alamomi nata wanda idan suka zo yana mana nuni akan cewa alkiyama ta kusa tashi na harko sai ya ce an talidal amatu rabbataha yace zaka ga baiwa ta ayi uwar gijiyarta wato wannan zai nuna yana mana nuni ne akan cewa idan alkiyama ta zo za a dawo irin farko za a samu bayi wanda kuma idan an samu bayin wanda misali sarki yana da baiwa lokacin da ya kusance ta ya tara da ita idan ta aihu ta samu da dan waye dan sarki ne to ka gani dan sarki kuma shi zai zamanto shi ma yana da wata sulta yana da wani iko kaga za a wayi gari shi wannan wadda ita ta aihe shi a zo shi ne shugaba a kanta bi ma'ana shi yake umurta ta koma wata baiwar shi kamar yadda malamai suka yi tahlilin wannan cewa yanzu ya dawo shi dan sarki ne misali in ya hau sarautan ma wannan tana baiwa kuma ita ce mahaifiyar shi ka gani tana karkashin shi kan wasu abubuwa yana dora mata da sai ma idan bai sani ba ko kuma ya sani ba sani ba idan duniya ta zo karshe yayin yanayi wato zai kasance kenan wannan shi yana daga cikin alamomi wato na abin da ya shahi tashin alkiyama kamar zai zamanto an samu wato hukukul walidain wato rishin biyayya ga iyaye wasu malamai sun fasarta da wannan cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ya zamanto iya bisu ma iyayensu biyayya to ka gani idan ka duba irin wannan lokacin kaga an fara samun irin wannan to barantana a zo har yaje zuwa ga abin da ya shahi wato baiwa na biyu sai ya ce an tara al-huffata al-urrata al-alata ri'a'a sha yatatawaluna fil bunyan yace zaka ga wanda suke marasa takalmi wanda suke ba su da kayan tufa wanda za su ringa tsiraice jikin su ba su zaman tau suna kiwon wato bisu sa takalmi talakawa bisu da tufa ta sawa suna daji suna kiwon busashe amma yanzu za su kaga sun dawo birni ya tatawaluna fil bunyan suna ta tsawaita gini suna gine-gine sun an waye gari su ne suke da kuɗi su ne dukiya take hannunsu to wannan duka yana daga cikin mine daga cikin alama na wato abin da ya shahi tashin alkiyama wanda tashin alkiyama akwai alamomi wanda suke kankana akwai kuma alamomi wanda suke manya akwai manyan alamomi su manyan alamomi daga sun zo akwai alamomi guda goma manya idan ɗaya ta fara to wasu ran zaka ringa ganinsu nan da nan nan da nan to kananan su ne suke zawwa da jehi-jehi zaka gani wani lokaci an samu kaza wani lokaci an samu kaza wani lokaci an samu kaza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi yace idan alkiyama ta kusa za a zo a yi wani zamani za a zo cikin mutane zaka gani mai gaskiya shi za a ringa ƙaryatawa ba a bashi gaskiya shi haka wanda yake wato amintacce wanda yake da amana shi zai koma a ce shi ne mai yaudari ba za a bashi ba amana sai dai a je a ba wanda bai da amana a ce shi ne mai amana ko kuma ya zamanto wato wanda yake wanda suke shuwagabanni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake faɗar cewa idan alkiyama ta matso za a zamanto an wayi gari wanda aka dora muku jagoranci za su ringa babakere da dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallama amma me yace cha ya ayi hakuri ku ba su haƙƙinsu ko kuma haƙƙinku da suka cinye ku nema a wajen wato ubangiji subhanahu wataala da ya biya muku wato wannan haƙƙin naku kenan wannan abubuwa guda biyu sune malan ya kawo mana game da abin da ya shafi alamomi wato na tashin alkiyama a cikin wannan hadisin. Sannan ya ce mishi summan talaka, ya ce falabistu maliyan summa qala li ya umar atadri man as-sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kinan daga nan mun yi da asali na biyu, al-aslu thani, wanda malan ya kawo mana daman usulu thalatha ne. Mun gani asali na farko, sannan kuma mun ga asali na biyu, yanzu kuma asali na uku shine ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wato sanin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Akwai sauran lokaci. Tayyib, sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, dole mutum musulmi ya zamanto ya san annabin shi sallallahu alaihi wa sallama, saboda annabinka shine wato kamar wata wato hanya zuwa tsakankaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya turo maka da mine da manzanci da risala da sako da alqur'anin wannan ya karantar da kai addini. Kinan dole kai bawa, dole kai wanda kake cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ka san waye wannan annabin wanda aka turo maka. Wannan zai sa ya zamanto ka karbi abin da yazo da shi, kuma ya zamanto ka so shi yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yake so, wanda kuma yana daga cikin hanyoyi na sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mutun ya ringa duba game da sirar shi, game da tarihin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama, yaya rayuwar shi ta kasance, yaya yayi abin da ya shahi yaƙe-yaƙe da yayi, yaya yayi zama da sahabban shi, ina ya aka aike shi, ina ya mutu, me yayi duka a cikin rayuwar shi, wato wannan kenan zaka same shi a cikin sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wanda mun manta ba, akwai darasi a nan na sira wanda ake wato gabatarwa. Kinan nan malam zai kawo maka wato bitalkhis game da wato nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai yace ma huwa Muhammad bin Abdullah, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama shi sunan shi Muhammad bin Abdullah dan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim. Malam he tsaya maka ana nisba annabi sallallahu alaihi wa sallama mafificiyan nisba, wanda akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Adam min waladi Isma'il wastafa Quraysh min Kinana wastafa min Quraysh bani Hashim wastafani min bani Hashim. Wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi wato Kinana daga cikin ɗiyan annabi Isma'il, daga cikin kuma wato Kinana annabi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zabi kabilar Quraysh, daga cikin Quraishawa kuma annabi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zabi Banu Hashim, fami na Banu Hashim, daga cikin su kuma Banu Hashim in kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Nannan he yace ma wa Hashimu min Quraysh, wato shi Hashim yana daga cikin Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, ita kuma Quraysh tana daga cikin Larabawa, yace wal Arabu min zurriyyati Isma'il, su kuma Larabawan daga cikin na zurriya ce ta annabi Isma'il bin Ibrahim al-Khalil, nan annabi Ibrahim bid'adin Allah subhanahu wa ta'ala alaihi afdalus salati was salam, a gare shi wato cikar salati wato da aminci ya tabbata a gare su gabaki daya. Idan wannan nisba annabi sallallahu alaihi wa sallama daga shi zuwa Adnan, wato wajen kaka wajen 25 ke da kai, wanda suna nan an malaman sira sun tabbatar da su. Sannan kuma akwai nisba ta biyu zuwa abin da ya shahi Isma'il zuwa Ibrahim. Akwai wasu wanda suke hakkasawa ta uku zuwa annabi Adam, wanda mafiya malamai sun ce wannan nabiyin da na uku, wato akwai magana akan wato ingancin wannan nisbayin. Amma dai wannan daga na farko zuwa Adnan, wannan ya inganta. Sannan kuma daga Adnan an san daga zurriya ta wato Isma'il bin Ibrahim al-Khalil alaihi afdalus salatu wa atammat taslim. Sai bala yace wa lahu min al-umri 63 sana, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara nawa ya rayu, ita ce shekara 63. Duka rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 63 yace 40 qabla an-nubuwa, yayi shekara 40 kahin wato a bashi annabci, yace wa salatu wa 20 nabiyyan wa rasula, yayi shekara 23 yana annabi kuma ma'aiki manzo. Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bashi annabci shine lokacin yana shekara da 40, wanda shekara 40 daidai kan ya cika shekara 40, malamai suka ce ya fara maholki na abin da ya shahi wato annabawa, wanda kuma maholkin annabawa gaskiya ne, kuma maholki kaso ne ɗaya daga cikin kaso nawa, kaso 40 na annabta. Bancin wannan har yazo yana abin da ya shahi gharu hira, yana zuwa yana keɓancewa a gharu hira, har aka sabko Jibril alaihi salatu wassalam wato ya kawo mishi wannan. Idan wannan rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka ya rayuwa mai tsawo, wanda bayan an aiko mishi annabta sai da ya ƙara shekara 13 a Makka, sannan yayi hijira ya koma Madina, wato yayi shekara 10 wato a Madina. Sai malam yace nubbi'a biqra, wato an bashi annabta da wato iqra, ita ce suratul alaq kenan, lokacin da Jibril alayhi salatu wassalam ya zo a kogon Hira, wanda tarihi ne wanda yake da yawa na san asira an dauke shi, yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mishi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, wanda wannan lokacin da wato aka sabko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura ko kuma wannan ayoyi, ya kasance wato ranar Litinin a cikin watan Ramadan, lokacin yana can cikin wato kogon Hira, wanda mala'ika Jibril ya zo mishi ya kama shi ya matse shi, yace mishi ikra karanta, yace ma ana bi qari, yace ban kasance ba mai karatu, saboda Annabi bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, kawai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mishi alqur'anin, aka ji shi yana yi, shi yasa alqur'ani ya zamanto gagarbadau. Larabawa a lokacin su ka huto kai bayani, a same ka kana da fasahar zance, shine yake zamantowa ka cika, to sai aka sabko ma Annabi wato abin da ya shahi alqur'ani, karshen fasaha kenan, wanda da aka sabko mishi alqur'ani larabawa su ce daga karshe su zo su ce wannan mawaki ne, kuma sun san sarai ba karatu yayi ba, Annabi bai yi ba karatu, bai yi ba rubutu, aka sabko mishi yake rera musu, sai su zo da darasi labe suna ji, da darasi koma za su koma a hanya su kwatse, a ce kai ma daga ina kake, daga can kake, daga can kake, a ce to ka ƙara zawa, manya-manyan wai washe gari, kuma kowa ya sake hanya a dawo a jira Annabi yana karatu. Amma kuma Allah ya musu tahaddi, yace su zo da sura ɗaya suka kasa, su zo da aya 10 suka kasa, su zo da aya 1 suka kasa. Aka samu can wani wanda ya zo yana wai su ma sura zai kawo suratul fil, ya wara alfilu malfilu inda hazailun tawilun, wai shi ma wai sabon alqurani ne ya kawo musailamatul kazzab, ko to ka gani alqurani mu'jiza ce, da Jibril ya sabko mishi da wannan, yace mishi ya karanta, yace shi bai iya karatu, ya rike shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gudu ya dawo gida, ya isko mata shi Khadija, yake ce mata zammiluni, tarihi shi, yake gayi mata abubuwan da ya faru, yace wallahi yana tsoro ka aje ko haukaciya ce zai yar, tace a kalla ai Allah subhanahu wataala wannan kawai wani abu ne wanda zai zamanto na alkhairi zai same ka, ba wani cuta ce ba za ta same ka, ba wani abu bane zai cutar da kai ba, tace kana zamantowa, kana kyautata ma abin da ya shahi, kana sadar da zumunta, kana kyautata ma mutane, ta ga irin mahasin in shi na alkhairi, tace ayu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tuzartar da kai ba. Haka bancin wannan ha aka zo aka wa ursila bil muddathir, aka aiko shi da suratul muddathir, ya sake zawwa akan ya isar da wannan sako cewa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakaddir wa thiyabaka fatahhir wa ruzqa fahjur, wato da wannan suratul alaq aka wato sa shi ya zamanto annabi, da kuma suratul muddathir kamar yadda malamai suka ce aka aiko shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da Jibril da yazo yace mishi ya kai wanda ka zamanto wato ka lalluba qum fa anzir, tashi ya zamanto kai gargadi kama mutane gargadi su bar shirka su dawo game da abin da ya shahi tauhidi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malam yace wa baladuhu Makka, garin shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama makka ce wa hajara ila almadina kuma yayi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wa sallama an aihe shi a makka wanda makka kuma ita ce mafi soyuwa a gare shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yake cewa makka yana son ta umba dan mutanen shi sun hudda shi daga ita ba wato da ba zai huta ba daga makka kina anan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka aihe shi anan ya tashi anan ya zamanto wato iyayen shi suke gabaki ɗaya mafi yawan rayuwar shi anan yayi tunda sai da ya shekara 53 tukun ya dawo madina ya cike shekara wato 10 shi yasa yace wa hajara ila almadina sai ya kaura lokacin da kahurai suka tsananta mishi yayi hijira ya koma wato abin da ya shafi madina wanda hijira kahin a tayi madina hijira ta farko an yi ta zuwa ga habasha etiopi na aka yi hijira ta farko sahabbai suka tahi bancinta aka ƙara hijira ta biyu zuwa ga can dai Habasha sannan hijira ta uku wanda ita ce kuma aka yi kira da dukkan wani mai imani yayi hijira zuwa ga abin da ya shahi wato Madina ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zo Madina sahabban shi al-Ansar mutanen Madina suka tarbe shi wato sosai suka taimaka ma Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya zamana a nan Madina aka ci gaba da abin da ya shahi da'awa a nan Madina aka ci gaba da yada abin da ya shahi addinin musulunci sai malam yace ba'athahu Allahu bin nazarati an ash-shirki wa yad'u ila at-tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam dan yayi gargadi yayi kashedi game da abin da ya shahi shirka kada ya zamanto amna gama bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani wa yad'u ila at-tauhid yayi kira zuwa ga abin da ya shahi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wanda wannan ita ce kira na kowanne musulmi idan kana kiran kanka musulmi abin da zaka yi kira akan shi shine kai kira akan ajaddada tauhidi ayi kira ajaddada tauhidi shine abu na farko kahin ya zamanto an zo da wasu abubuwa wanda a wannan lokacin zaka gani akwai firaq akwai kungiyoyi wanda zaka gani sai a hankali wasu sai su je a ba za a yi kira zuwa ga tauhidi ba yanzu saboda mutane ai ba a ce musu kaza da kaza da kaza in an ji ka kana kiran tauhidi sai a ce ai wani tsanani gare shi wani yana tsanantawa mu ya kamata mutane da siyasa ake kiran su irin shigen aqida ta abin da ya shahi ikhwan wanda za a ce a kirawo gabaki ɗaya kowa da kowa ya zo yace zaka gani a cikin mutane ma koda ko wanda ka san wani ahli sunna ne amma yana da irin wannan aqida zaka gani yau da gobe kuma tana huta ahli sunna tana huta daga cikin shi saboda shajewa zai yace wani dan kaza ya zo wani ma dan kaza ya zo a ga mu dukan mu musulmi ne a yi tahiya to wannan zai waye gari da misali in yana barin gemu da kyau zaka gani ya fara dan tahzibi shi ya fara dan rarrage shi inda yana dai barin wandan shi nisu sak sai ya ringa kasa da shi ya ringa ce a muna kiran su ne wai to kai kiran su kai kuma ka fada ga abin da ya shafi ba daidai ba da kuma irin abin da ya shafi wasu da'awa ta kamar tabligh ko kuma wani abu makamancin haka sai a yanzu mutun yana wani abu a zo a kira shi ayi kaza mutun yana shan taba misali sai ka kirawo shi baka ce ba wai ya daina shan taba da farko kai sai a dan janyo shi zaka ringa yi a hankali kuma ka kawo shi ya fado bid'a to kaga babban abu wanda da barin shi kai a shan taba shi ya san sare ba daidai ba yake saboda ita bid'a matsalar ta dukkan mutumin da yake aikata bid'a menene bid'a wani abu wanda ba addini bane ka dauko shi ka sanyo shi cikin addini ka ringa yin addini da shi to dukkan mai aikata irin wannan shi gani yake a daidai yake kuma shaydan yahi son irin wannan wanda yake aikata saban Allah mutun ne yake shan giya ya san sare cewa wannan shan giya da yake ba daidai bane laifi ne ga Allah yau yana iya tuba kai tsaye ka gani ya daina ya dawo kan hanyar daidai amma shi wancan wanda ya dauki abu wanda ba na addini ba ya sanyo shi yake addini da shi ka san tuban shi da wahala in ya tuba ma zaka ga abin yana bibiye shi bulbudin abin yana bibiye shi ya aikata yau kaza akan kuskure ko kuma saboda da ya tasirantu da wannan abin da yake aikata ba zai iya bari ba shi sa malamai suke cewa shedan yayi san dan bid'a game da wanda yake saban Allah subhanahu wataala wani yake cewa wai ka isko mutun yana bautawa kabari wai a yana daga cikin wai hikima wai kakka hana shi kace mishi shirka ne wai ka bi shi gurin ga dan bautawa tare jiwa wai wannan hikima ce kaga wannan ai ba hikima bace ka tabbatar da shi akan abin da yake aikata kai ma karshe ka abka ga abin da wani zai ganka ka aikata lokacin ya ganka ya tahimi zai ci ta zai daidai ne to shi yasa addinin musulunci hanya guda ce daya daya hannan hanya annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zamanto kana kira kan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar dole zaka gani sai ana cewa kai kana da kaushi ko kuma kana da tsanani ko kuma addini kaza amma dole zaka dau hakuri haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau hakuri yanzu mun gani annabi korashi aka yi daga garinsu kai ma haka kore ka sai ka koma gehe ka koma wani kauye na kusa kai furman wato makaranta sai su ringa shigowa ana dawa annabi da ya koma madina me akai karantar da al'umma akai karshe aka dawo aka bude makka aka cita da yaki aka zamanto an nashara abin da ya shahi aqida wanda take ingantacciya ta cewa lalle Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya kuma dukkan wasu abubuwa na gumakai dukkan wasu abubuwa na saban Allah subhanahu wataala aka nisance su Allah subhanahu wataala ya datar da mu nan zamu tsaya da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر